Masana sun sanar cewa sharra jarirai nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni shida a duniya wata hanya ce da ke kare yara daga kamuwa da cututtuka. Dalili kenan da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka ware kwanaki 7 a farkon watan Agusta kowace shekara domin faɗakarwa. Kamar yadda shugaban asibitin haihuwa maternity yantala da ke mai Dr. Mamman Sani ke karin bayani a kai.
Ana so yaro daga an haife shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abinda zai fara sha shi ne nonon uwa, kamar akwai abinda ake cewa dakashin wannan yana da amfani wanda turanci ake cewa colostrum, saboda shi wannan kamar shi ne kamar vaccine, yana da sinadarai da yawa wanda suke iya kare yaro dukkan cututtuka da yawa. Nonon uwa yana da sinadarai wanda suke sa yaro ya bunƙasa, wanda da turanci ake cewa vitamin da selenium, kuma da har ma kuma kasashe irin namu inda ke da kai zafi kware, mutane suna yin tsoro in ba a ba yaro ruwa ba aka yi ba shi nono zalla yana iya samun matsala ta isuwa cikin dauka shi nono uwa, yawanci duk wani kenan wannan insha Allah ban matsala. Wata matsala kuma da ake gama ita kamar uwaye daga sun aiku yaro ka hin nonon yanzu akwai matsala, in ma babu a sashi ya iska dan tsotsa, saboda kamar in yana tsotsa shi yana sa ya stimule kashi zai taso nonon ya zubo da kyau. Kusan in aka aiku matsala ta farko wadda muke gamuwa da ita a gidan likitoci wanda ita ma take saha ana samun rasuwa ta uwa ita ce zuba jini, to in har yaro yana shan nono wannan yana sawa ta kawo nasu gudunmuwan jini ya tsaya, don saboda wannan yana da amfani.
Rashin mutunta tsarin shayar da jarirai nonon uwa zalla har zuwa watanni shida na farko wani babban kuskure ne da likitoci suka tabbatar da cewa yana jefa yaro cikin hadari. Saboda haka Dr. Mamman Sani ke gargadin iyaye
a yi ma ɗan musamman dabino. Dabino in kuka lura yadda ake bada shi, kamar yanzu mata a baki za a sa a tamna sai a ce a zo ruwan za a ba yaro, to saboda Allah shi bakin ɗan adam kun san shi kanshi cututtuka da cutin shi, kuma yaro ya zo duniya ga shi duniya da kwari bai ma yi awa 24 ba ko awanni, bai da ƙarfin jikin shi, bai da ƙarfin kariya, don fasilaman yana iya infekte. Wannan abu ne na farko da ake iya ruwa, kun ga yadda ake shan ruwa a wajen babu tsaftacewa wani abu, babu wani abu.
Asusun UNICEF ya bayyana cewa yara 3 daga cikin 5 ne a duniya aka gano cewa ba sa samun sukunin shan nono zalla har zuwa watanni 6 na farkon zuwansu doron ƙasa, a sanadiyar wasu dalilai da ake dangantawa da al'adun Afirka, inda makusantan Nijego kan yi kane-kane da jariri a wani lokacin da ake buƙatar ya tsotsi mama, yayin da ta wani ɓangaren haihuwa ta hanyar fashi ke taƙaita cuɗanyar jarirai da iyayensu, abin da ke hana masu samun nono a lokacin da ya dace. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.